This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kuma da fatan ana ci gaba da shagulgulan karamar sallah lafiya. Yau Juma'a 12 ga watan Afrilu na shekarar 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, da farko ga kanin labaran.
To Aisha, Isra'ila da Iran na ci gaba da yin barazana ga juna tun bayan da Isra'ila ta kai hari kan karamin ofishin jakadancin Iran a Syria. Rundunar sojin Isra'ila ta yi shelar kullo da wasu sabbin ingantattun matakai na shigo da kayan agajin jinkai cikin zirin Gaza. Sannan da alamar kungiyoyin ta'addanci masu ra'ayin ISIS na ƙara samun ƙwarin gwiwa a sassan duniya, wanda hakan ke dada zama barazana.
To a cikin shirin kuma za ku ji yadda 'yan kasuwa suke kokawa da irin tsadar da ƙarin wutar lantarki ya haifar, wanda suka ce zai iya haifar da hauhawar farashin kayan masarufi a Najeriya.
Da muna sa katin 2,500 fiye mana wata akan freezer ɗaya da wannan box kuma guda uku da fan guda ɗaya. To amma a yanzu abinda muke fuskanta, katin 2,500 in kai sa'a ya makwana 10, kusan abin yayi dubulin kusan sau uku. Dole duk abin da yake cikin freezer za mu ƙara farashi.
Sannan wani ƙwararre a fannin harkar rijiyar burtsatse ya ce neman sauƙi ne sanadiyar matsalolin da ake samu a ɓangaren gurɓataccen ruwan sha.
Akwai waɗanda ba su san aikin ba, sun ga ana aiki da ana samun alheri sun shigo. Na biyu kuma waɗanda ake ma aikin abinda suke so sauƙi.
Yau Juma'a rana ce da mukan gabatar muku da shirin manuniya, wanda Isa Lawal Ikara yake jagoranta. Kuma a wannan makon shirin ya sake waiwayar zargin cushe cikin kasafin kuɗin bana da kuma sirrin rigima kan bashin da tsohon gwamnan Kaduna ya ciwo jihar kafin barin gwamnati. Albarkacin wannan rana ta Juma'a, muna tafa da nasihar malamai. To amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, yanzu Ibrahim zai fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, ga labaran. Isra'ila da Iran na ci gaba da yin barazana ga juna tun bayan da Isra'ila ta kai koko ta ruguza karamin ofishin jakadancin Iran a Damashku, babban birnin kasar Syria, inda aka kashe dogarayen juyin julhan Iran guda 7 ciki har da wasu janar-janar 2. Shugaban addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ya yi gargaɗi shekaran jiya Laraba cewa Isra'ila fa a ta bakinsa dole ta gamu da hukunci saboda harin nan na ran 1 ga watan Afrilu, 'yan kwanaki bayan da ɗaya daga cikin masu bayar da shawara ga Ayatollah ɗin ya ce daga yanzu hatta ofishin jakadancin Isra'ila ma bai tsira ba. Nan da nan shi kuma ministan harkokin wajen Isra'ila Israel Katz ya maida martani ta kafar sada zumunta ta X da cewa muddin Iran ta kai hari daga kasar, Isra'ila fa za ta kai hari ma Iran kai tsaye. A halin da ake ciki kuma, rundunar sojin Isra'ila jiya Alhamis ta yi shelar kullo da abinda ta kira wasu sabbin ingantattun matakai na shigo da kayan agajin jinkai cikin zirin Gaza, wanda ya hada da gina sabuwar maketara a arewacin Gazar. Mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagagi ya faɗi a wani faifan bidiyo cewa sabuwar maketarar a tabakinsa za ta sa kayan agaji su sami isa ga farar hula kai tsaye a wuraren da zuwa yanzu ya kasance da wuya ga motocin ɗaukar kaya. Ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun shafe wata da watanni suna ta ƙorafi kan irin matsalolin da suke fuskanta wajen kai kaya da mota a Gaza, inda suka yi nuni da jinkirin da sojojin Isra'ila suka haddasa da kuma rashin hanyoyi marasa haɗari kamar a arewacin Gaza saboda yaƙin da ake ta tabkawa. Ƙaruwar ƙarfin gwiwa tsakanin magoya bayan ƙungiyar ta'addanci ta ISIS, wanda ake ganin alamar hakan a wasu jerin saƙonnin barazana ga Turai ta kafar intanet, gami da mummunan harin nan da aka kai kan wani dandalin nishadi a kasar Rasha na tayar da hankalin hukumomin tsaro a Amurka. Tunda dadewa jami'an tsaron kasa da hukumomin tsaro suka nuna damuwarsu kan yuwar wasu kananan kungiyoyi ko kuma daidaikun mutane su nemi yin koyi da nau'ukan ta'addanci da ake shiryawa a fadin duniya su kai hari-hari a Amurka. To amma shugaban hukumar bincike ta FBI Christopher Ray ya gaya ma 'yan majalisar dokoki jiya Alhamis cewa wataƙila ma wani abun damuwa wanda ya fi hakan na nan tafi. Yanzu abun da ke dada zama da damuwa shine yuwar a fuskanci wani shiryayyen hari a cikin ƙasar mai kama da wanda ISIS ke ta kai a dandalin nishadin nan na Rasha wasu 'yan makonni da suka gabata. Gargaɗin da Ray ya yi kenan ga 'yan majalisar dokoki yana mai amfani da lakabin ISIS shiyar Afghanistan.
Kafin Ibrahim ya karanto sauran labaran zamu uɗe taskar hotonninmu daga Najeriya, inda gwamnatin ƙasar ta janye tallafin wutar lantarki, lamarin da ya yi sanadiyar farashin wutar lantarki ya ninka, wato da kimanin wato wutar lantarki da ya yi kimanin ninki uku, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Alhassan Bala ya aiko mana daga Abuja.
Faruk Badamasi kenan ke duba ɗaya daga cikin injinan bugal tattafai a kamfanin su na Century First Class Printing and Publishing da suke buƙatar wutar lantarki a duk lokacin da ake son amfani da su. Faruk ya koka da ƙarin kuɗin wuta da gwamnatin ƙasar ta yi na kashi 300 cikin 100, inda ya ce kuɗin wuta da suke biya na wata guda yanzu kwana 10 kawai zai musu bisa sabon kuɗin wutar.
A haka ma muna struggling ne. Kamu ma a ƙara kuɗin wutan, already we are struggling with how we consume the light. Saboda a wata akwai waɗannan manya-manya mashinan da muka kawo, wanda kamun mu kawo shi wannan babban ma wanda yake consuming more of the light, za ga muna cin almost 300,000 to 350,000-400,000 per month. So with kawo wannan babban mashinan da muka yi wanda shine Speedmaster, za ga yanzu abin namu ya koma 600-700 monthly kuɗin da muke ja na wuta. So wannan ƙarin da aka ce an yi almost 300%, kaga kana maganan about 2 million naira zaka fara sawa monthly, inda wannan 300% din da aka faɗa da gaske ne.
A shekarar da ta gabata, Bankin Duniya da Hukumar Bada Lamuni ta Duniya IMF suka ba gwamnatin Najeriya shawarar cire tallafin wutar lantarki kamar yadda ta cire na man fetur a matsayin mataki na shawo kan ƙalubalen tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta. Sai dai 'yan Najeriya da dama sun soki hakan ganin halin matsatsi da ake ciki da kuma yadda ba a samun tsayayyar wutar lantarki a ƙasar. Faruk ya ce wannan ƙarin wutar ya sa dole su ƙara kuɗin aikin bugal tattafai.
So in ba wa sabo su ma business din ƙarshen ta sai dai su rufe saboda wannan matsalar wutar. Wasu kuma haka za su ci gaba da pushing da daɗi da babu daɗi, haka dai za a yi. Kana ɗauko kuɗinka na business din naka, kana gariban da ka samu na kamfanin, maybe baka samu riba ba, ma maybe kuɗinka ne suka shiga ciki.
Sana'a Alhaji Hayagin Sau na buƙatar wutar lantarki kasancewar yana saida ruwa da sauran kayan sanyi, inda ya ce wannan ƙarin farashin wutar dole ya shafi sana'ar.
Idan muna sa katin 2,500 ya mana wata akan freezer ɗaya da wannan box kuma guda uku da fan guda ɗaya. To amma a yanzu abinda muke fuskanta katin 2,500 in kai sa'a ya ma kwana 10, at least kenan kusan abin yayi dublin kusan sau uku. Dole duk abin da yake cikin freezer zamu ƙara farashi, da abubuwan da suke cikin freezer ya kai shafa bangaren wuta zamu iya ƙara mashi farashi.
Kungiyoyin kwadagode a ƙasar sun bayyana rashin gamsuwarsu da wannan ƙari, suna masu cewa zai ƙara ta'azzara matsin rayuwa ga 'yan ƙasar. Yanzu dai batun amfani da man fetur ko diesel bayan ƙarin wutar lantarki a Najeriya ya zama ruwan masu sana'o'i irin su Faruk Badamasi da Hayagin Sau gaba kura baya sayaki, inda suke fatan a samu mafita kan waɗannan matsaloli domin kare ƙarin matsi tsakanin 'yan ƙasar. Alhassan Bala, taskar VOA, Abuja, Najeriya.
To gaida Alhassan da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ga Ibrahim da kashin labaran duniya na biyu.
To Aisha, Yan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa na zargin shugaban mulkin sojin Chadi Janar Muhammad Idris Dabi da saba dokar zabe da kuma kaddamar da yakin neman zaben sa tun kafin 14 ga watan Afrilu wadda ita ce ranar fara yakin neman zaben a hukumance. Dabi wanda ya kwace mulki bayan rasuwar mahaifinsa a shekara ta 2021 na kokarin karfafa shugabancinsa ta wajen yin nasara a zaben shugaban kasa da za a yi a watan gobe. Dabi ya ce ɗaruruwan mutane akasari daga jam'iyyar NPS sun yi tafi yayin da shugaban wucin gadin Janar Muhammad Idris Dabi ke cewa jam'iyyun adawa sama da 200 da ƙungiyoyin sa kai kimanin 1000 sun yanke shawarar goyon bayansa a zaben na ranar 6 ga watan Mayu. A ƙarshe akwai fargabar cewa tankiya tsakanin Isra'ila da Turkiya na iya rikidewa zuwa cikakken rikicin bangaren cinikayya wanda hakan ke barazana ga dangantakarsu ta kasuwanci wadda ta dade da kankama duk wadda ci gaba da rigimar da kasashen biyu ke yi kan batutuwan siyasa. Ranar Talata ma'aikatar harkokin wajen wato harkokin cinikayyar Turkiya ta yi shelar kakaba wasu sabbin takunkuma kan sayar da wasu nau'ukan kayayyaki 54 ga Isra'ila.
Madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai yanzu kuma sai rahoton mu na gaba. Yayin da ake fuskantar rashin wadataccen ruwa a wasu sassan Najeriya, sannan Majalisar Dinkin Duniya ta koka da rashin wadataccen ruwan musamman ma a dalilin matsalolin sauyin yanayi da wasu dalilai masu alaka da yawan al'umma, wata kungiya mai bibiyar lamuran kwantaccen ruwa na duniya, National Groundwater Association, ta yi wani taro a nan Amurka domin tattauna wasu batutuwa masu mahimmanci. Muryar Amurka ta samu zantawa da wani mahalarcin taron, Musa Abubakar Musa Macika, wanda na fara da masa tambaya akan abubuwan da za a tattauna wurin taron. Sai ya ce
abubuwa guda biyu ne ake magana akan su. Akwai new technique na yadda za a gina rijiyar burtsatse, wato sabuwar hanya ko sabuwar dubara wadda za a gina rijiyar burtsatse. Abu na biyu kuma new technique na borehole grouting, wato wata sabuwar hanya wadda za a bi a kare ruwan rijiyar burtsatse daga gurbata, shine grouting. Wato grouting wani abu ne wanda ake daga zero level na ginin rijiya zuwa mita 10 ko 15, ya danganta da yanayin formation din. Ya za ya kwaba suminti da dutse da yashi da kuma wani special chemical da aka tanada don amfani da shi. Idan aka hada aka zuba shi daga formation din wani mita 10, wani 15, wani ma 30, ya danganta daga formation din. To shi zai je yayi sealing upper fractures waɗanda suke dauke da contaminated water. Wannan contaminated water yana da cutarwa kwarai,
wato gurbataccen ruwa.
Gurbataccen ruwa yana da cutarwa kwarai ga muhalli da masu muhallin, domin muhalli ruwan da za a wanke-wanke da sauran abubuwa na yau da gobe, musamman kuma in an zo wajen sha. To shine aka kawo sabuwar hanya, yaya za a bi a samu a hana wannan ruwan na bohole ya gurbata. To wannan taro a makasudin shi akan abubuwa guda biyu: sabuwar hanya ta generator, sannan sabuwar hanya ta yadda za a yi grouting, a yi separating contaminated water da pure clean underground water.
Wani kalubale kake gani za a fuskanta wajen cimma waɗannan sabbin hanyoyi na gina bohole?
Kalubalen ta wajen mu masu gina rijiyoyin burtsatse, akwai waɗanda ba su san aikin ba, sun ga ana aiki da ana samun alheri sun shigo. Na biyu kuma waɗanda ake ma aikin abinda suke so sauki, wanda ba haushi ke cewa arhaba ta ado. Yanzu misali, wanda bai san yaya rijiya take ba, idan ya zo za a yi masa borehole sai ya ce okay, akwai kamfani na ɗaya, na biyu, na uku, bari ya bi ya ji wani kamfani ne ya fi sauki, tunan matsala take. idan aka ce ana neman sauki akwai cases and screens iri daban-daban da mai kyau da mara kyau idan kana neman sauki sai a samu kamar kyau baka sani ba to uwa uba tunda muna magana akan grouting din nan yana buƙatar siminti da yashi da kuma chemical to kudi ne ba kadan ba so idan sauki kake so sai a ce okay to a cire grouting tunda ba wani abu ne wanda ake gani ba ko bai sani ba to an cire kudin grouting sai da kudi ya yara to waɗannan abubuwa guda biyu shine matsalolin da ake samu har ya kai ga mutane na rasa lafiyar su har rasa rai saboda shan gurbataccen ruwa
Abubakar Musa Macina kenan a tattaunawa ta da shi akan harkokin ruwa Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ga makaran tsaye ne kawai abun Omo Agege da yaje kotu ai kotu ta ce a dawo da shi majalisa ba ta da hurumi ba idan ta zabe ka ba ta kore ka in akwai wani abu wa'anda suka zabe ka su ne za su iya cewa sun maka kirani
daya daga cikin tsaffin yan majalisar kasa kenan a Najeriya ke daddale dallan dalilan dakumar juna a majalisa game da rigimar rungumo ma dudin bashi a gwamnatin jihar Kaduna kuwa alamu ne ke nuna cewa dukkanin bangarorin guda biyu fa babu wanda ke niyyar bari a numfasa
shugaban kasa ya nuna mun cewa zai amma ba wani yaji shi bashi na samu biya ba sai mun biya bashi
ana bin gwamnatin jihar Kaduna ne ba ana bin mallam Ubasani ne bashi ba dai kan ce buɗe baki ce bazan iya biya ba don ba za ka iya biya ba to me yasa ka zama gwamna
ita ko kungiyar sintiri a Najeriya cewa take kyauta take ayyukan tsarkake tsananin tsamin tsaro a Najeriya saboda tsabar kishin kasa
sun san da sun gudu sun bakar yukan amma mutanen mu na gurin na saba miki muna wannan aiki da shekara 30 ba ku kwabo wannan subscribe da ake magana Muna ci amma ba abin da ke mana ko ba za mu daina ba.
Wadannan fa so mun taumaka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da muryar Amurka kan kawo muku a sashen Hausa shiri na 165 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin kasashen Afirka sun ci gaba da bunƙasa bunƙasar kuma ita ce tsonan masurkilan tare Nigeria Malam Abubakar Tika da me yace ai da kamar wuya a majalisar kasa saboda manyan masu neman abin da za su wawusa
duba ba mu da tsoron Allah ba mu da kunya ka duba majority leader da na gani lokacin da ningi ke magana yana kokari yana roƙon ningi kar ya hudi maganganun ai kaga ya nuna maka alama akwai wani abu gaskiya ningi ke so ya fadi ningi ba mutumin banza bane ko yayi lalata a da to yanzu ya tuba saboda haka abinda ningi ya fadi daidai ne kuma gaskiya ne su ɗan arewan rashin kishi ne rashin sanin ya kamata ne son kujeran ne fiye da son Allah yake tare da su yasa kaga basu goye bayan shi ba
kana ganin yanzu wannan dakatar da shi da akai za ta iya cin kujerar shi
ƙarya suke ai an yi ma Omo Agege ai ina ga makaran tsaye ne kawai abun Omo Agege da yaje kotu ai kotu ta ce a dawo da shi majalisa ba ta da hurumi ba idan ta zabe ka ba ta kore ka in akwai wani abu wa'anda suka zabe ka su ne za su iya cewa sun maka kirani amma majalisa ai ka je kana wakiltar mutane ne duk abin da ka faɗi a majalisa fa muna da dokar da take kowa ka zaga a can ba kana da immunity to yanzu dan ka faɗi wani abu a gidan radio ko wani abu da kaga ba daidai a majalisa sai a ce an kore ka na me ka duba ka ga rashin adalci cin sun ma kafa committee da ta bincike shi kayan su suspending din shi
amma ai an ga irin wannan ya ci kujerar abokin kurkuku kai majalisa tare Abdul Mumin Kofa
ha ba ta ci kujerar shi ba shi ma suspending din shi suka yi ai Abdul Mumin Kofa maganin da muka yi na budget padding ita ta ci Abdul Mumin saboda a lokacin shi ma manyan sai suka gane ai su ma kaman ya musu wayo ga wasu project da ya doddora kuma yazo yana so da ya juya musu baya da suka ga ya shiga gidan radio suka ce bari su kore shi amma ai mu ya musu kore mu ba mu ba mu shito gidan radio ba tare majalisa muka sa a kulle daki
game da maganar murgino ma dudin bashin da gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani yace tsohon gwamna ɗan Rufai a jihar Kaduna kuwa gwamna Ubasani ne ya ci gaba da fallasa
kaman su Borno bashin da ake fesa gaba daya dala miliyan 20 ne kawai ka sana ana bin su bashi bai wuce dala miliyan 100 ba su muka dai muka fi kowa sai Lagos state saboda haka an yanke mana kuɗi kuma amma duk da haka shugaban kasa ya nuna mun cewa bai taimaka amma ba wani ya je ya ce bashin na samu biya ba sai mun biya ya bashi zai taimaka mana ya ga yadda zai yi dan mana rausa hanyoyi ban san hanyoyi ba da su kuma amma kuma wasu gwamnati ma abokan sun nuna hadin kai ga su da keni domin su mishi magana ta miki Kaduna saboda haka gwamnati ma abokan ba su nuna cewa me za ta miki ba sun ce za su miki na ta miki domin sun sani da miki ciki to haka kowane commission da ta zo a wurin nan da SSG da Aero Service dukkan su sun yi kokari an cire musu kudade yanzu albashin su ya zama dan kadan na ce musu ba za mu sayi mota ba ba mu da kudin sayi mota duk commission da ke wurin har duk ke garna ba wanda aka sayi mishi mota a Kaduna
sai da kuma tsohon mataimakin mai bada shawara karkokin shari'a a jam'iyyar APC Barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce kalaman gwamnati Obasanin na nuna cewa ya riga ya gaza ya kasa
Malam Nasiru a wannan handin overnote din shi ya bada cewar jihar Kaduna tana bin gwamnatin tarayya bashi kudin tsaro biliyan 40 ka zauna ka bi wannan kudin ka karbo kudin baka zauna kai ba ka zauna kana ta korafi
wasu na ganin kamar kun dai karta layi a cikin gida kawai APC ta samu matsala
ba wani ba APC ba ta samu matsala ba ba wani karta layi a cikin gida a zauna ne kawai abin da ya kamata idan kawai sun sun shine dai na jin tsakanin shi da Malam Nasiru suka samu matsala amma APC tana nan a APC din ta an zo an same mu ne a APC
wasu suna magana cewa idan dai aka tafi aka to za a samu darewar da kila ba a taba zato ba saboda ganin yadda dama can ake tare tsakanin shi tsohon gwamnati da gwamnati mai ci
ana maganan jihar Kaduna ne an samu takaddama tsakanin mai gida da yaran gida abinda nake so kawai shine Malam Ubasani ya zauna ya fuskanci mulkin jihar Kaduna bashi ana bin gwamnatin jihar Kaduna ne bashi ba ana bin Malam Ubasani ne bashi ba dai kan ce bude baki ke bazan iya biya ba don ba zaka iya biya ba to me yasa ka zama gwamnati yanda ka zo ka cimma wasu basu suka maka zaka tafi ka bar basu wani ma zai zo ya cimma bashi
to amma kaga shi ya ce a yanzu baya cin bashi saboda irin bashin da ke gaba
ya ce mu baya ya ci bashi $17,000,000 an fada gashi nan jaridu da sauran su an ka ba mu ga ya zo a ƙaryata ba
daga dagar dagar da Umar Juna a jam'iyyar Labour kuwa sakataren jam'iyyar Labour a Nigeria Alhaji Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi ne ce sun riga sun yi wa masu ja da su ƙasa ƙasa
an yi convention a Niwi an dawo da ainihin shi Barrister Julius Abure a matsayin national chairman sannan ni kuma Allah yayi ni ma an dawo da ni a matsayina na national secretary na jam'iyyar Labour Party muna nan tare da Peter Obi shi sanya ma muka dada bashi tabbacin cewan idan Allah ya kai mu 2027 yana da zabi na farko akan yace zai yi tafiya da Labour Party ko ba zai yi tafiya da Labour Party ba haka shi ma gwamnatin mu idan lokaci yayi shi ma za a bashi tikiti automatic na ya tsaya takaran a matsayin shi na dan takaran gwamnati na Abia a karkashin jam'iyyar Labour Party so ba mu da wani damuwa illa dai kawai kananan dan damuwan da waɗanda ba su samu yanda suke so ba suke da shi kuma su kansu sun san cewa ba wai suna so su yi mana adalci bane su ma waɗanda ba su ji dadin wannan convention din da muka yi ba muna kiran su da su zo a ci gaba da tafiya da jami'an kowa zai samu abin da ya kamata ya samu daidai lokacin da Allah ya kawo rabansa
shi kuwa shugaban kungiyar yan sintiri a Nigeria Navy Captain Umar Bakor mai ritaya cewa yake in dai maganar makure matsalar tsamin tsaro a Nigeria ne to kungiyar ta riga ta zama gagara gasa
ban tun fara mutanen mu suna aiki a inda suke ne inda suke sani amma soja ko dan sanda lokacin da za a transfer din shi gurin
to ka ga mun bambancin yan sandan jihohi da yan vigilante
yan vigilante volunteers ne ba agents ko dani kuma duk wanda yazo babban advantage din shine ya zamanto ya san area da yake kuma an san shi muna aiki da sarakuna muna aiki da yan sandan muna aiki da sojoji kuma mu yan sa kai ne kin ko ga shi wanda aka dauka muna aiki ne don kare mutanen mu yan sanda sun gudu sun bar kauyukan amma mutanen mu na gurin
to kun amince ku sadaukar da rayukan ku ko ba ko ko ba kenan
yanzu na faɗa miki muna wannan aiki da shekara 30 ba ko ko wannan search ku gashi magana muna cikin amma abin da ake mana ko muna aiki program ne na United Nations wanda tace dole a sa private security apart from the formal security kuma mu ne muke representing private security amma ko dai za a ba mu ko muna aiki ko ba za mu daina ba
to me kuke so a yi a kundin tsarin mulkin kasa
a recognize the vigilante a rika ba su wani subvention ko grant wanda yake kin ga yawancin su mutum ko da a gona zai iya samun dan kuɗi wanda zai sai taki so muna da manoma muna da makiyaya muna da dan fisherman muna da mutane duk kuma kowanne jaha kika je
albarka da ka iyaka batutun da zamu yabbaje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya abin da ya kamar wasa domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1141 ne su yi sallamar sakin kujerin da dama da su ne suke diban duk wata garaba sa kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu ƙarusa ni Isa Lol Ikara da kan shiri an gabatar ne nake cewa su kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
a gaida na Ikara albarkacin wannan babbar rana kuma ga nasihar juma'a
to sunana Anas Muhammad Sulaiman wanda aka sani da Aslafi Fage karatun alqur'ani dukkan wanda yake musulmi ba sai an gaya mai cewa abu ne mai muhimmanci ba to amma dai dan a ƙara karfafar abin da dalilai idan muka duba littafin Allah subhanahu wataala da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu fahimci babu wani abu da mutum zai rike ya samu albarkar rayuwar duniya da ta lahira irin alqur'ani ko da girman alqur'ani da cewa duk abin da ya raba alqur'ani zai yi albarka zai yi daraja wannan ta sa idan ka duba a cikin darare ba daren da yake daren da aka fara saukar da alqur'ani shine lailatul qadri Allah ya ce khairun min alf shahr a cikin halittu babu wanda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an bashi alqur'ani ne a cikin mala'iku babu wanda yake jibril saboda ya zo da alqur'ani ne haka nan duk wani abu da alqur'ani ya raba yana da albarka shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce yaf'illahu alladhina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat Allah yana daga waɗanda suka yi imani a cikin ku amma kaga waɗanda Allah ya bawa ilimi Allah yana daukaka darajojin su sama da kowa ilimi a matakin farko kuma shine na alqur'ani shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana zancen shi ne alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuwa ta tsare maganar kowa a cikin bayin shi wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda yafi alkhairi zababbin cikin ku sune waɗanda suka koyi alqur'ani suka koyar babban abin da zaka gane muhimmanci da darajar karatun alqur'ani a rayuwar musulmi hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda karanta alqur'ani ya iya shi ya aiki da shi ranar alkiyama ba wai maganar shi ba da ya karatu ba ya maganar iyayen shi ba da suka sa shi ya karatu a cikin dangin shi Allah zai duba wasu mutum guda 10 da sun yi aikin da sun cancanci shiga wuta ɗan wuta ne su sai ya ce to yaje ya tsamo su dalilin wannan alqur'anin da yayi karanta kuma yayi aiki da wannan alqur'anin to kaga in har shi zai yi wasu wannan alfarmar ina ga karan kanshi wannan yana nuna mana muhimmancin karatun alqur'ani
to wallahi amfana yanzu kuma sai labarai a takeice
to a takeicen Isra'ila da Iran na ci gaba da yin barazana ga juna tun bayan harin jirgin saman Isra'ila nan da ya ruguza karamin ofishin jakadancin Iran a Damascus babban birnin kasar Syria ya kashe dogarawan juyin juye halin Iran 7 ciki har da wasu janar-janar 2 a halin da ake ciki kuma rundunar sojin Isra'ila jiya Alhamis ta yi shelar bullo da abin da ta kira wasu sabbin ingantattun matakai na shigo da kayan agajin jinkai cikin zirin Gaza wanda ya hada da gina sabuwar makiyatara a arewacin Gazar. Yan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa na zargin shugaban mulkin sojin Chadi General Muhammad Idris Dabi da saba dokar zabe da kuma kaddamar da yakin neman zaben sa tun kafin 14 ga watan Afrilu wadda ita ce ranar yakin neman zabe a hukumance. Akwai fargabar cewa tankiya tsakanin Isra'ila da Turkiya na iya rikidewa zuwa cikakken rikicin bangaren cinikayya wanda hakan ke barazana ga dangantakar su ta kasuwanci wadda ta dade da kankama duk wanda ci gaba da rigima da suke yi a tafannin siyasa.
To masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu sallama da ku a cikin wannan shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Ibrahim Ka'al Masigar ba da ya taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawe da ya shirya kuma ya bada umarni da kuma Nashwan Kali da ta sada mu da ku ni Aisha Mu'azu nake cewa a wuni lafiya ma'assalam.